أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين باي هكا أموا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله تعالى أتكن درس من صحيح البخاري أكوي درس دا من يش من ساز جلاشي درس هنا دلي دقو ما شاء بكوي تو كما سوز أي سابا تارا دا أي كوابا كوسي نقوجي شبا أي كاشبا to ni kuma guri na karatun wannan littafi mai albarka ya kasance daga harkon shi har ƙarshe muna da darasin a tattare ba tare da an samu ko ɗaya wanda ya samu tasgaro ko ya bace ba to cikin Allah da ikon shi ana sajjala na 117 kinnan sai aka samu tsotsayin goge shi ba tare da na aika shi ba wanda wasu daga cikin ƴan uwa ma masu bibiyar darasin suna tambaya ta ina na 117 an yi kuskure to insha Allah ta'ala a takaice dai shine zan sajjala nan gurin illa iyaka kawai zan kokarin takaice abubuwa ne dan saboda ni ɗaya ne kawai na kunna salula zan yi tasjilin shi ba zai kasance ba yawan bayanan da aka samu na wancan lokacin ya kasance a yanzu duka an same su a takaice ne zan yi shi wannan darasi na 117 in aika shi insha Allah ta'ala eh darasin ya fara ne daga babu na 130 a cikin kitabul azan babu na 130 babun yubdi da ba'ihi wa yafi fi sujudi babun da ke bayanin cewa masallaci yubdi da ba'ihi ya bayyanar da damtsan shi ko kuma hamatar shi addabu shine al'adu aw al'ibdu damtse ko kuma hamata duka dai duk wanda aka yin makasudin yana a ce an bayyana hamata ko an bayyanar da damtse ta yadda ka ware har damtsanka ana ganin shi ko hamata duka ɗaya ne saboda al-Imam al-Asma'i yana ce addab'an ma bainal ibdi ila nisfi al-adad min a'la eh an ce addab'u addab'an guda biyu shine abin da ke tsakanin hamata zuwa rabin damtsi daga saman shi wannan shine addab'u da larabci inji al-Imam babban lugawi al-Imam al-Asma'i rahimahullahu ta'ala haka yake cikin al-lisan na shi al-Imam al-Asma'i kin eh wannan baban yana bayanin yubdi da ba'ihi masallaci ya nisantar da damatsinan shi wa yafi fi sujudi ya nisantar a cikin sujada in yana cikin sujada ya wawware jikin shi kamar yadda mai iziya yayi wannan bayanin cewa masallaci ya wawware abun gikin shi damatsinan shi hadisi na 807 الإمام البخاري كي حدثنا يحيى بن بكير حدثني بكر بن مضر عن جعفر عن ابن هرمز عن عبد الله بن مالك بن بهينة أن النبي صلى الله عليه وسلم cewa annabi mai tsira da amincin Allah kana idza salla ya kasance idan yayi salla faraja sai ya bude baina yadayhi tsakanin hannuwan shi hatta ya budu bayadu ibdai har sai ya bayyana bayadu ibdaihi harin hamatashi guda biyu sai ya bayyana kenan kalkashin wannan hadisin da Bukhari ya kawo zan mu fahimci cewa abinda Bukhari yake ne shi da addabu kin shine ya kawo shi da ma'anar cewa hamata tun daga shi ce yubdi da ba'ihi kuma sai ce hatta yabdu bayadu ibdaihi kenan nan zan mu fahimci cewa Bukhari ya kulla baban da nihin yana tahigu zuwa ga fasara hamata kin addabu kin wa qala abu al-lays yake cewa haddasani Ja'far ibn Rabi'a nahahu Ja'far ibn Rabi'a ya bani hadisi irin wannan wannan shine hadisin da Imam al-Bukhari ya kawo kuma abin da yake nuna mana shine cewa masallaci idan yayi sujada to kada ya mammatse hannuwan shi game da hakarkarin shi ya ware hannuwan shi ya bude ta yadda ana ganin kyallin hamatar shi illa in ya kasance cikin sahu ne wannan ba zai samu ba a cikin ruwaya ta Amri yace Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance idza sujada yujannihu fi sujudihi in yayi sujada yana nisantarwa a cikin abin nan eh cikin sujada shi hatta nara wadha ibdaihi har sai mun rika ganin haske da kyallin hamatar shi a cikin ruwaya ta Lays yake cewa kana annabi sallallahu alaihi wasallam idza sujada faraja ilaihi an ibdaihi hatta inni la ara bayada ibdai annabi ya kasance idan yayi sujada yana bubude hamatar shi yana bubude abin nan yi hannuwan shi gami da hamatar shi har sai muna ganin ina ganin kyallin horin hamatar shi mai albarka mafisihi babu tajafi fi sujudi a cikin cewa mustahabbi ne mutum in yayi sujada ya nisantar da abun nan kin shi ya nisantar da hannun shi ya wawware ya bubude a hadisin kasira akwai hadisi masu yawa wanda Bukhari bai huddo su ba wannan ɗaya ne ya huddo daga ciki
kuma faɗa akan cewa ana so mutun ya bubbude in hannuwan shi in yayi sujada ita ce magana jumhurun malamai in ji magana Ibn Rajab Tirmizi yake cewa bayan ya kawo wannan matsala ce annal amalu indahum alai malamai gaba ɗayan su jumhurun su aiki akan wannan suke yana cikin Jami'u Tirmizi kalkashin hadisi na 274 yace wannan yana nuna mana cewa Tirmizi ya tafi akan cewa ijma'i ne sai dai an rawaito daga Nafi'u daga Ibn Umar cewa shi idan yayi sujada yana gama hannuwan shi zuwa ga damtsan shi bai bubbudewa wanda wannan nashin yana cikin Musannab na Ibn Abi Shayba kenan ba ijma'i bane akwai wanda ya saba an rawaito dan shi ya rawaito daga gare shi yake cewa baban shi ya kasance yana bubbudewa tsakanin hannuwan shi kenan an yi ruwaya biyu daga Ibn Umar kuma an rawaito daga Adam ibn Ali cewa yayi umarni game da haka wasu sun dauki hadisin da Nafi'u ya rawaito cikin akan cewa Ibn Umar yana gangame hannuwan shi ne a lokacin halit tadayuq wal izdiham lokacin da yayi kunci cikin sahu an matse bai yuwa ya gama ya ware hannuwan shi haka ake dauka kuma wancan ku a dauke shi akan cewa na bubude hannuwan halin da ya kasance ko sujada in tayi tsawo lokacin da akwai damar yayi haka nan kin shi yasa Ibn Umar kin akan lokacin da cikin kunci ne ba cikin kana da dama ba yake cewa usujir kamata ya sara alai kai sujada di yadda dama ta bada in cikin jama'a ne da kunci haka aka rawaito daga Ibn Sirin cikin dogaro akan murafiki cikin akan guyuwa kenan wannan a takaice abinda aikin Ibn Umar dake nuna yana matsi hannu cikin halin kunci ne wanda kuma yin bayanin cewa cikin halin kunci dama yadda ta samu mutun haka nan zai Ahmad ya huddo hadisi da Abu Dawud da Tirmizi lafazin shi ne wannan da Ibn Hibban cikin sahihin shi Imam Ahmad yace Ibn Ajlan yake cewa zalika an yadha amir faqaihi ala rukbatay idza qala sujudu wa aya yana da damar ya aza hannun shi a bisa guyoyin shi idan sujada ta yi tsawo ya gaji wannan kuma halin gajiya ake magana ba halin cikin kana cikin zabi ba dama darura tana halittar da abinda aka yi hani akai ko kuma abinda aka yi umarni a yi sassauci akan shi in cikin halin darura ne wannan shine wannan kuma yace wa haza fi haqqir rajuli wannan haqqin namiji kenan fa ammal mar'atu amma ita mace fa la tatajaba wa zata bubbude ba bal tandamu bar ta gangame jikinta akan wannan wasu malamai suka tahi amma kan wannan kin akwai hadisi da dama masu rauni shi yasa mai risala malam mai risala yayin nuni zuwa ga cewa ita mace ba zata bubbude ba bubbude wanda aka fada ta game jikinta to amma hadisan da suka tahi akan wannan inji malam Ibn Hajar Al-Hafiz Allah mashi rahama Ibn Rajab nake so cewa hadisi ne duka masu rauni wanda Abu Dawud ya huddo hadisi guda daga cikin su a cikin marasil nashi wanda mursal kuma mun san cewa yana daga cikin anwa'ud da'if wannan kenan sai babu na 131 al-Imam al-Bukhari ke cewa babun yastaqbilu bi atrafi rijlaihi liqibla baban dake bayanin cewa mutum masallaci duka wannan damiri yana koma ga masallaci Bukhari yake ni yastaqbilu ya fuskanci al-qiblata al-qibla bi atrafi rijlaihi da gehen yatsin shi idan mutum yayi sujada to gehen yatsin shi ma su kasance suna kallon gabas wannan sifofi ne wanda da a ce gaba da gaba ne ake iya nuna ma mutum ya fahimta shi yasa karatu gaba da gaban malami yake da miza yake da daraja sama da wanda saurarawa ne zai yi wanda yake gaba akwai wata sifa da bai yiwa ta saurare a waya mutum ya gane ya ake nihi amma gaban malankin ne zai iya nuna maka ga yadda ake nihi kirara kawai a takaice dai shine mutum a cikin sujada abinda Bukhari yake nihi yatsin shi karshen yatsin shi su ma su kalli gabas kada ya watsa su rika kallon wani waje daban duk da yana cikin sujada yace qalahu Abu Humaydun an-Nabi Abu Humayd ya hudu wannan magana yace kuma daga Annabi sallallahu alaihi wasallam hadisin nan da ya kawo shi mu'allaq shi al-Imam al-Bukhari amma hadisin da yake fadi ya huddo shi anan kusa inda Abu Humayd yake cewa an-Nabi yace fa iza sajada wada ayadaihi yake cewa idan Annabi yayi sujada sai ya aza hannuwan shi gairar muftarishin ba tare da ya shinhuda su ba wala qabidu huma ba tare da ya damke su ba sai ya ce wasta qabala bi atrafi rijlaihi liqibla ga mahallin shahirin sai ya fuskanci al-qibla da wannan gehen yatsin shi na kafa kuma hadisin zai zo da cikon shi a cikin gurin shi nan kusan insha Allah Bukhari ya kawo shi a mu'allaq amma cikin baban da ya gabata fadlu istiqbal al-qibla ya kawo shi a kalkashin hadisi na a can bayani da ya gabata a cikin babu na 28 mun ambaci hadisai inji Ibn Rajab da dama da Asar akan cewa a fuskanci alƙibla hatta da yatsu na hannu da yatsu na kafa cikin sujada duka alƙibla za a kalla in ana cikin sujada cewa Abdullah dan Umar yana aikata haka haka al-Imam Ahmad haka Imam Shafi'i yan nassanta wasu daga cikin daliban shi sun saba sun ce yad'u asabi arjilaihi min ghairi tahamulun alaiha ya aza ya tsin kafa shi ba tare da ya hagu sa kansa ba amma an yi raddi akan wannan magana wanda mai sharhil muhazzab al-Imam an-Nawawi kenan yayi raddi ga wannan magana ce ta saba ma mazhabin Shafi'i al-Imam al-Baihaqi ya hudo hadisi daga hadisin Bara ibn Azib yake cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam idza sajada in yayi sujada fa wada aydaihi bil ardi ya aza hannun shi a kasa istaqbala bi kafaihi sai ya fuskanta da tafufukan shi wasabi'i al-qibla fuskanci al-qibla da yatsin shi ma wanda wannan yana cikin as-sunan al-kubra da al-Imam al-Baihaqi mujallal na 2 safa ta 113 a wata ruwaya gare shi dai a wata ruwaya gare shi yake cewa idza sajada wajha asabi'ahu qibla al-qibla idan yayi sujada sai ya fuskantar da yatsin shi wajen al-qibla fatafaja sai ya buda su su bude kenan sai ya bude yatsin nasu a cikin ruwayoyin da aka kawo na Baihaqi akwai magana akan su atafaja shine al-mubalagha fi tafarij a bude su sosai kamar yadda yake cikin an-nihaya babu na 132 al-Imam al-Bukhari ke cewa babun idza lam yutimma sujudahu baban dake bayanin idan mutum bai cika sujada shi ba kenan menene hukunci zai kawo shi cikin hadisi yana da irin wannan ya ambaci Abu Kaube yake ga ya maka sai cikin hadisan da zai kawo kai zaka dauki hukuncin hadisi na 188 al-Imam al-Bukhari ke cewa haddathana Salt ibn Muhammad haddathana Salt ibn Muhammad haddathana Mahdi an Wasil an abi wa'il an huzaifa annahu ra'a rajulan cewa ya ga wani mutum la yutumma ruku'ahu bai cika ruku'in shi wala sujudahu bai cika sujada shi kawo bubbugawa ne yake bai tsayawa ya nutsu cikin su ya jima falamma qada salatahu yayin da ya gama sallar shi qala lahu huzaifa sai huzaifa ya ce mishi ma sallaita ba kai sallah ba wa sabahu ina zatan qala yake ce mishi ma walau mutta ala ghairi su amma walau mutta da ka mutu akan haka mutta ala ghairi sunnati muhammad ka mutu akan sunnar da ba ta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yan uwa wannan ba karamin razani bane akan cewa duk wanda bai cika ruku'u bai cika sujada in yan mutu zai mutu ba a masallaci ba galibin sallolin mu idan kan nura ban mu tsayawa mu nutsu cikin ruku'u da sujada mu tabbatar da su mu jima mi azkar kin da ya kamata ai kawo gaugawa ake abubuga a watsi wanda wannan ba haka ya kamata mu rika sallah ba ya gabata a cikin hadisin da ya kaza da ya bayanin idza lam yutimma ruku'a idan mutum bai cika ruku'i ba ta wata huska daban daga Huzaifa a cikin shi abinda yake cewa hadisin na Huzaifa da ya gabata na 1791 yace walau mutta mutta ala ghairi al-fitra allati fadara Allahu alaiha Muhammad sallallahu alaihi wasallam min ghairi shakin da ka mutu akan addinin da ba shi ba Allah ya aza annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba tare da shakku ba wa yastadillu bi ruwaya sai ayi ruwaya da dalili da wannan ruwaya cewa fidara abinda ake nihi da ita shine sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam wa ma'ana itmamu ruku'i wa sujudi abinda ake nihi da cika ruku'u da sujada at-tamakkunu fihi ma wa dumanina shine mutun ya tabbata a cikin su cikin ruku'i ka tabbata ka jima ka samu nutsuwa kai azkar kin da akai azkar kin ma cikin nutsuwa subhana rabbiyal azim ba da gaugawa ba ka bubbugawa da ba amma san me kake cewa ba inda har za a jika cikin nutsuwa kai su ka samu 5 ne 6 ne 7 ne daidai gurgurdan abin da ya dace kuma zance ya gabata akan wannan bayani ya gabata rogo akan a can inda Bukhari yayi baban idza lam yutimma ruku'a idan mutum bai cika ruku'u ba a kalkashin hadisin can na 791 wanda bayani akan wannan mas'ala ya gabata he babu na 133 al-Imam yake cewa babu sujudu ala sab'ati azumin baban dake bayanin yin sujada akan gabbai guda 7 a azum shine gabbai babu hadisi na 809 al-Imam al-Bukhari ke haddathana Qabisa haddathana Sufyan an Amr ibn Dinar an Tawus an Ibn Abbas kala yake cewa umira Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yi sujudu ala sab'ati a'dha an umarci Annabi sallallahu alaihi wasallam yi sujada akan gabbai guda 7 wala yakufu sha'aran kada ya kame gashi wala thauban ko tuha wannan jumla ce itiradiyya cewa wala yakufu sha'aran wala thauban wannan jumla ce itiradiyya aka kawo cikin hadisin dada kuma sai aka ambaci abinda ake cewa sab'ata azumin insine al-jabha goshi wal yadaini da hannuwa war rukubataini da gwiwoyi war rijlaini da kafahu guda 2 kenan wannan sune gabbai guda 7 wanda suka tabbata nan gurin wala yakufu sha'ran wala sauban cikin cikin sujada mutun yaje cikin sujada to kada ya kasance tuha shi gashin shi irin masu gashi mai yawa in zai zubo ka bar shi ya zubo kakkace ka daddarme shi haka nan tuha ita ma ka bar ta taho da an ce a bar ta ita ma ta yi sujada ga Allah haka shi ma gashin hadisi na 810 al-imam yake haddasa muslim bin ibrahim haddasa na shu'ba an amri an tawusu an ibn abbas an annabi sallallahu alaihi wasallam daga annabi sallallahu alaihi wasallam kale yake cewa umirna an nasujada ala sab'ati a'zumin an umarce mu mi sujada akan gabbai guda bakwai yace wala na kufu sha'ar wala na kufu sha'aran kada mu kame gashi gashin kai wala sauban tuha wala sha'aran ko gashi shine abin da ya gabata kenan hadisi na 811 wanda duka ma'anin su gaba ɗaya zan mu hada su ne su ukun sai ayi sharhi akan su ma'ana ɗaya suke dauke da ita haddasa adam inji al-imam al-bukhari haddasa isra'il حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن عبد الله بن يزيد قال يكيتشوا قال البراء بن عازب براء بن عازب صحاب عن النبي صلى الله عليه وسلم يكيتشوا هو غير كذوب شيبا مكر يتشيباني وأن دان سبدا ميجي اللاباري يلكي مغانا دا غسكي دا كاريهيني دان سبدا صحابا إمبا نمبا صحابي بيه دا بكاتر حسي عن توسيك انشيتشوا با مكر يتشيباني دكان صحابا عادليني بابو وأن دا اكي شكو أكانش سيدي وأن سنة فلاشيني أكام بابا وأن دا زعبا لاباري ya rike magana da gaskiya da ƙarhi shi yasa ko da bayani akan hadisin annabi cikin arba'un da waye yace cewa wa huwa sadiqul masaduq annabi mai gaskiya ne abin gaskatawa annabi bai buƙatar tausiki bai buƙatar hai an hadu wannan to amma ana hadin haka saboda mai karatu mai sauraro ya kasance ya rike abin da ƙarhi da hannu biyu yace kunna nusalli khalfa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam mun kasance muna sallah bayan annabi sallallahu alaihi wasallam fa iza qala idan yace sami Allahu liman hamidahu idan annabi yace sami Allahu liman hamidu yace lam yahri ahadun minna zaharahu babu ɗaya daga cikin mu wanda ke tankwaso da bayan shi hatta yada annabi sallallahu alaihi wasallam jabhatahu alal ardi sai annabi ya aza goshin shi akan ƙasa wannan yake nuna mana kamalar mutaba'a yadda suke tsananin biyayya cikin sallar annabi sallallahu alaihi wasallam kuma haka ake so a rika maliman mutaba'a mu duba mu gani idan annabi yace sami Allahu liman hamidu ya dago daga ruku'u to ko alamun tankwasa bayan su ba su sai sun ga goshin annabi ya dafa ƙasa sujada to kaga ina da za a ce mu zaka ga sallah wani suna rige-rige da liman wani yana gaugawa tare za su kai wani ma ya rigayi liman ki wanda ba haka ake so ba an rawaito wannan ma'ana daga hadisin Umar da Ibn Mas'ud da Ibn Umar da Ibn Abbas da Abi Huraira ta huskar maganar su da duka athar in suna cikin musannab na ibn abi shayba da musannab na abd al-razzaq as-sanani abu huraira yake cewa yasjudu minal insani sab'a abu bakwai suke sujada ga mutum in yayi sallah in yana sallah wajahu yake da huska shi da hannun shi da guyoyin shi da gehen yatsin shi dukkan su wannan matsayin huska suke ba zai dago ko ɗaya daga ciki ba al-imam al-juzajani ya huddo shi ibn sirin yake cewa kanu yastaybuna sujuda ala hazihi sab'a malamai suna son mutun yayi sujada akan wannan abubuwa guda bakwai gabe guda bakwai da aka zanu ibn abi shayba ya huddo wannan hadisi tirmizi yake cewa alaihil amalu inda ahlil ilmi wannan sujada akan abubuwan guda bakwai inji al-imam tirmizi a cikin littafin shi jami'ut tirmizi yace kanshi malamai suka tahi akai nuni ne ga ijma'i ga al-imam tirmizi ijma'i ne in yace alaihi al-amalu inda ahli al-ilm yana nihin hikayatul ijma' yana nihin ijma'i ne al-imam tirmizi Allah mushi rahama ya hadu wannan magana a hadisi kalkashin hadisi cikin jami'u tirmizi hadisi na 272 nan gurin akwai fa'ida tirmizi ana kiran shi suna ana kiran shi da ya shahara da sunan tirmizi amma ba sunan bane jami'i ne idan an dubi abuwa bakin da yake hadawa ai ka'ida ta wallafar ilmu littattawan hadisi duk halittahin da ya hada dillatahin da ya hada abuwa guda tara na addini shi ake kira da al-jami to jami'u tirmizi ya hada su shi yasa kiran shi da jami'u tirmizi shine daidai a cikin ilimin hadisi game da ace sunan tirmizi wanda ba wani kuskure bane na idan mutun ya hada amma dai an dakka kalamari cikin ilimin hadisi haka ya kamata a kira shi kamar sunan ad-darimi wanda mun yi magana wasu suna kiran shi da musnad ad-darimi duk da ba musnad bane sunan ad-darimi ya abin da dace da shi wala khilafa fi anna sujudu ala hazihi al-a'dha babul sabani akan cewa sujada akan wannan gabbai ita ce sujada kamilalla sujada ita ce cikakka wanda in mutun yayi ta yayi sujada cikakka daidaitatta to sun yi sabani akan wace sujada ce in an yake daidai gurgurdan wajibi. Wasu jama'a suka ce abin da ke wajibi shine sujada akan dukkan su gaba daya, dukkan wannan bakwai kin. Kuma daya ce daga cikin maganganun al-Imam Shafi'i wanda wasu daga cikin daliban shi haka suka rinjayar. Kuma ita ce sahihiyar magana shahararra daga Ahmad ibn Hanbal cewa wannan bakwai kin wajibi ne mutun ya sujada akan su. Kuma akan haka daliban Ahmad ibn Hanbal suka ta bi su hikaito wani sabani wanda akan wannan abin. Kuma ita ce magana al-Imam Malik cewa bakwai kin nan da aka zanu wajibi ne yin sujada akan su. Da Ishaq da Zafar haka aka haroto daga Dawus abinda ke nuni akan wannan hadisi sahihai tabbatattu masu yawa wanda suke umarni akan cewa ayi sujada akan wannan gabai guda bakwai. Kuma al-amru lil wujub ka'ida shine duk umarni in yazo akan wajibi ake dokan shi in ba an samu dalilin da ya hana ya kautar da shi daga wajibtaka ba. Wannan ka'ida ce malaman usul suka tabbatar da wannan usulul fiqh. Kamar yadda hani in yazo ana dokan shi akan haramci matukar ba an samu dalilin da ya kautar da shi daga haramcin ba. Wasu jama'a suka tahi akan cewa abinda ke gurgurdan wajibi kawai shine sujada akan goshi kadai, sauran duka ba wajibi bane. Wannan ita ce magana ta biyu daga Imam Shafi'i. Akwai wata ruwaya daga Imam Ahmad take nuna wannan, kuma wannan shine mazhabin al-Imam Abu Hanifa da daliban shi, wanda wannan yana cikin sharhin Sahih Muslim da Al-Muguni na Ibn Qudama. Abinda aka hikaito gami da Ahmad cewa wanda ya sujada ya daga gehen kafahuwan shi daga ƙasa cewa sallar shi tana da naƙasu ta tawaya, amma yayi tawakkufi akan cewa wanda ya haka ba zai sake sallah ba. Mutum ba zai sake sallah ba ma saboda sallar shi ta samu tawaya. Hujja shi wannan hadisin da muke tare da shi. An rawaito daga Masaruku cewa ya ga wani mutum cikin yana sujada ya dage kafahuwan shi, ko ɗaya daga cikin shi yace wannan bai cika sallar shi ba. Kaga sai an hana cewa lam yutimma salatahu, bai cika sallar shi ba, da ba ta yi ba cha zai ya sake. An rawaito daga Ahmad cewa yayi sallah yayi sujada ya dage kafahuwan shi ya tsinci guda uku akan ƙasa, wanda ke nuna cewa sallar ta yi. Qadi Abu Ya'la yake cewa zahiru haza an yujzi'uhu an yada'a ba'da asabi'i rijlai, zahirin wannan shine cewa mutun ya aza ya tsin wasu ya tsin kafahuwan shi sun wadatar ba sai su duka ba. Isma'il ibn Sa'id ya hikaito daga Ahmad cewa idan mutun ya aza ya tsin shi akan ƙasa daidai gurgurdan goshi sun wadatar. Abu Bakar ibn Abdul Aziz ibn Ja'far yake cewa wa kaza min rijlain, haka nan kafahuwan guda biyu duka in ya aza ya wadatar. Daga cikin malaman Hanbaliya akwai wanda suka hikaito ijma'i akan wannan mas'ala. Mazhabin al-Imam Shafi'i wanda galibin daliban shi suka tahi akai, kuma ya nassanta a cikin al-ummu annahu law sajada ala ba'd jabhatihi kariha wa ajza'ahu, da a ce mutun zai sujada akan wani bangare na goshin shi, ba goshin shi duka ba, to ya wadatar mishi kuma sallar shi tayi amma makaruhi ya aikata. Haka ke cikin littafin al-ummu na al-Imam Shafi'i mujallad na 1 safha ta 114. Sai babu na 134, babu na 134 al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala yake cewa babu sujudu alal anfi, baban dake bayanin sujada akan hanci. Bukhari ya kebance shi da ambato dan saboda a can baya ba a cikin an umarce ne sujada akan gabai guda bakwai, hadisan da muka guda uku ba su ambaci hanci ba, to sai Bukhari ya kebance shi nan da babi. Hadisi na 812 al-Imam yake cewa haddathana Mu'allab bin Asad wa Wuhayb, haddathana Wuhayb an Abdullah ibn Dawus an abihi an ibn Abbas qala, yake cewa qala annabi sallallahu alaihi wasallam, annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa umirtu an asujada ala sab'ati azmin, an umarce ni in yi sujada akan gabbai guda bakwai, ala jabha akan goshi, wa ashara bi yadihi ala anfihi, kuma sai yayi nuni da hannun shi akan hancin shi. Kenan wannan abin da ke nuna cewa hanci da goshi gaba ɗaya ce ta hiyarsa daya, shi yasa ba a ambace shi ba, nuni dai aka yi akan shi. Walidaini da hannuwa biyu, rukubataini da gwiwoyi guda biyu, a tarafin gadamin da gehen digadigai biyu. Sai ya ce wala nakfitu siyaba, kada mu tattare tuha wa sha'ara da gashi, nakfitu da nakuffu duka ɗaya ne, shine na dammu wa najma mu tattara, kamar yadda ya zo a cikin aya wannan cikin suratul mursalat yake cewa alam naj'al al-ardi kifatan ahya an wa amwata, kifatan shine ai mai tattarawa, tana tattarawa hali kauni ha kifatan, takuffuhum tadhumhum shine takfituhum, tana tattaro mutane tana hada su, shi yasa aka ce kifata. Wannan shine al-Imam Muslim ya huddo hadisi daga hadisin Wuhayb ya hudo ta hanyar Ibn Jurayj daga da Ibn Dawus daga baban shi daga Ibn Abbas cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce an umarce ni in yi sujada akan gabe guda bakwai kada in tattattare gashi da tuha sai yayi nuni akan gaban da aka faɗa cikin wannan hadisin yayi nuni wanda suka yi kawo hujja da wannan hadisin cewa annahu yajibu sujudu alal anf ma al jabha wanda suka tai akan cewa sujada akan hanci ma wajibi ce a gama shi da goshi da wannan hadisin suka yi hujja ita ce maganar al-Imam Malik rahimahullahu ta'ala ya tahi akan wannan haka ke cikin al-Mudawwanatul Kubra mujallal na 1 safha ta 73 Ahmad cikin wata ruwaya da Ishaqa sun zabi wannan ruwaya daga Ahmad Abubakar ibn Abdul Aziz da wasu daga cikin daliban shi da Abi Haisama da Abubakar ibn Abi Shayba kuma an hikaito wata magana daga Imam Shafi'i da wasu daga cikin malamai na ƙarshe daga cikin su sun kebanci lokacin mutum in yana tuna dole ne ya gama in zai sujada da hancin shi dole ne wajibi ne da goshin shi nake so wajibi ne hancin shi sai ya taba kasa wanda kuma wannan wanda suka hikaito wajibin wannan maganganun su suna cikin al-Awsat na al-Hafiz Ibn al-Munzir da al-Majmu'na al-Imam an-Nawawi sharh al-Muhazzab kenan wanda aka rawaito ma'anar wannan daga Dawus da Nakhai da Sa'id ibn Jubair da kwatankwacin shi daga Ibn Umar cewa sujada akan hanci tana tabbatar da sujada ne an tambaye Dawus game da hanci yana da daga goshi yace huwa khairu ai shine mafi alkhairi ma kenan ya tahi akan cewa dole ne sai an yi sujada akan hancin haka ke cikin al-Awsat na al-Imam Ibn al-Munzir Asim ya yi ruwaya daga Ikrama yake cewa yaga Annabi sallallahu alaihi wasallam yaga wani mutum hancin shi bai taba kasa yace la tuqbalu salatul la yamsu fiha al-anfu ma yamsu al-jabin ba a karba sallar wanda hancin shi bai taba kasa ba kamar yadda goshin shi yake taba kasa hadisin yana cikin sunan Daruqutni da Mustadrikin al-Imam al-Hakim Daruqutni ya hudo shi da Hakim daga Ibn Abbas daga Annabi sallallahu alaihi wasallam Hakim ya inganta cewa hadisin mausul ne ma'ana ya kai zuwa ga Annabi ba mauqufi bane amma wasu da dama yana da wasa ya mausuli ne a hade yake babu inqida'i cikin sanadin shi ma'ana haka hakim ya tabbatar yace sahihun ala shartul bukhari wa lam yukhrijahu sahihi ne akan shartin bukhari amma bai huddo shi ba to yace wa sahaha al-aktharuna irsalahu amma diyawa cikin malamai sun inganta cewa shi wannan hadisin da aka muka kawo na ƙarshen wannan dake cewa idan mutum annabi ya ce wanda bai goshin shi hancin shi sallar shi ba a karba wanda hancin shi bai taba kasa ba wajen sujada sun inganta cewa hadisi ne mursal wanda suka tai kan cewa mursal ne Abu Dauda cikin marasil din shi ya kawo shi da al-Imam Tirmidhi marasil din wannan al-Imam Abu Dauda insha Allah zan sabko shin aika ma ƴan uwa saboda littafi ne mai kima Abu Dauda ya hada hadisi mursalai a cikin wannan littafi mai albarka da al-Imam Tirmidhi cikin ilal kin shi Tirmidhi yana da ilal Tirmidhi wanda Ibn Rajab ya masa sharhi wa Daruqutni wa gairu da Daruqutni da wasunsu wa ila zalika yamilu al-imam ahmad akan wannan ahmad ibn hanbal ya tahi akan cewa wannan hadisin mursal ne hasan to sai yake cewa wa luktasara sujudu ala anfi da a ce mutun ya takaita sujada akan hancin shi banda goshin shi ba tayi ba a wajen wasu daga cikin malamai wanda suka wajabta cewa hanci ma wajibi ne banda abi hanifa da ruwaya da wata ruwaya daga sauri wadda hasan ibn ibrahim ya rawaito ta cewa su sun tai akan cewa ba wajibi bane sai an aza goshi amma diyawa daga malamai sun tai akan cewa sujada akan hanci mustahabi ne ba wajibi bane an rawaito wannan daga hasan da sha'abi da qasim da salim da al-imam shafi'i da sufyan da ahmad cikin wata ruwaya ta bi daga gare shi suka dauki hadisin wannan da muka kawo ke nuna cewa mustahabbanci ke nuni ba wajibi ba dan ba a lissafa shi cikin gaban ba da a ce wajibi ne shi ma da a lissafa shi an ambace shi ya zamana akan gaba mai zaman kanta kuma in muka ce wajibi ne gaban sai su zama guda 8 kenan to amma sai wanda suka tai akan cewa wajibi ne suka ce raddin da zan muku akan wannan shine cewa wannan magana an fi min al-jabha hanci ai kuma an yi nuni cewa tare yake da goshi da shi tahiyyarsa daya an yi nuni cewa Dawus ya ce shine ma mafi alkhairi a cikin goshin hanci shine mafi alkhairi dan annabi ya yi nuni zuwa gare shi akan wannan dai matsala malamai suka tahi da maganganu akai cewa har hanci dole ne sai an yi sujada akan shi da sauran maganganu da dama wanda an can darasin a lokacin mun kawo su wanda yanzu bazan mu takaita nan babu na 135 wanda wannan baban al-imam yake cewa babu sujudu alal anfi fi dini baban da ke bayanin sujada akan hanci cikin tabo in ana cikin tabo hadisi na 814 al-imam yake cewa haddasa na Musa haddasa na Hammam an yi haya an Abi Salama kale yake cewa in talabtu ila abi sa'idin al-khudri na tai zuwa ga abi sa'idin al-khudri fa qultu sai nace ala takhruj bina ila an-nakhl natahadas bazam huta da kai ba zuwa ga itace yadda bine mu zamana mu hira fa kharaja sai ya huta fa qultu sai nace hadisni ma sami'ta min rasulullah safi lailatul qadri ba ni labarin abinda ka jiyo daga annabi sallallahu alaihi wasallam cikin sha'anin lailatul qadri sahabbai da tabi'ai da magabatan mu na musulunci hira su kawo bisa kan addini ne faqala sai yake cewa ita kafa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam yayi itikafi ashar al-awwal min ramadan goban harko na ramadan wa ta kafna ma a hunwa muka itikafi tare da shi fa atahu jibril sai jibril ya zo mishi faqala yake cewa innal ladhi tadlu bi amamaka abin nan da kake nema yana gaban ka ma'ana lailatul qadr din fa atakafa al-ashr al-awsat sai annabi kuma ya koma yake itikafi a goma ta tsakiya wannan wai ba a wata ɗaya ba abin ya faru a gaba kenan kuma sai ya mai da itikafin goma ta tsakiya fa atakafna ma a huma muka itikafi tare da shi saboda alherin da annabi yake nema su ma suna nema fa atahu jibril sai jibril ya zo mishi yace fa qala sace innal ladhi tadlubu amamaka abinda kake nema yana gabanka kuma wannan hikimar da aka kyale annabi yake yin wannan laliban Allah yana da ikon ya ga mishi tun karan farko cewa a goman na karshe suke to amma an bar shi dan ya istihadi da shi da sahabbai ladan su ya ƙara lullumkuwa fa qama annabi sallallahu alaihi wasallam khadiban sabihata 21 sai annabi ya tashi yana huduba asuba ta daren 10/21 min ramadan ga ramadan fa qala sai yake cewa man kana itikafa ma annabi sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya itikafi tare da annabi sallallahu alaihi wasallam fal yarji ya koma gida fa inni uruti lailatul qadr dan ni an nuna mana lailatul qadr a cikin barci mahalki amalkin annabawa ku gaskiya ne mun san da wannan wa inni nasituha kuma ni na manta wa innaha fi kuma Allah ya sa ya manta kin ne dan shar'antawa dan saboda ayi ijtihadi wa innaha fil ashr al awakhir dana cikin goma na karshe fi wutirin cikin mara wa inni ra'aytu ni na gani ka anni asujudu fi dinin wa ma kama ina sujada cikin tabo da kuma ruwa wannan shine mahallin shahirin bukhari sujudu ala al anfi fi dinin wa kana saqafal masjidi arishin nakhali kuma rihin na masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance bawon dabino ne da bawon dabino ne aka yi shi a cikin nuskha yunaniya ta irshadu sari cewa jaridun nakhal jaridun nakhal a wata nuskha ta bukhari wani zai ga an ce jaridun nakhal duka ma'anar ɗaya ne shine bawa na dabino yace wa manara fi sama'i shay'an adaran aran nan sama bin mu ga komi sai yace faja'at qaz'atun sai muka ga girgije ya zo fa mudirna fa umdirna sai aka yi mana ruwa wannan girgije al-qaza'a da as-sahab da kaza da kaza duka sunayen ananu sama dukan su wannan sunaye ne na girgije amma a larabci in aka zulfafa cikin tadqiqul lugawi ko wanne da abin da yake nuni daidai gwargwadon girman shi yace fa sallallahu bina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya mana sallah hatta ra'aytu asar ad-din wal ma har sai da naga gurbin ruwa da tabo alajab hati rasulullahi sallallahu alaihi wasallam akan goshin annabi sallallahu alaihi wasallam wa arnabatihi da gehen hancin shi al-arnaba shine gehen hanci arnabatul anf ay tarafuhu kamar yake cikin an-nihaya fi garib al-haris na ibn al-asir mujallal na dai safa ta 41 cewa al-arnabatul anf shine tarafuhu gehen hancin annabi sallallahu alaihi wasallam bi tasdiqar uyahu dan gaskata mahalkin annabi sallallahu alaihi wasallam mun hada cewa mahalkin annabawa gaskiya ne gashi aran nan sama batta da alamun gilgije sama batta da alamun komai amma kawai sai aka ga aran nan dan gaskatuwar mahalkin annabi sallallahu alaihi wasallam kawai sama takwashi girgije ya zo yayi ruwa kuma abinda annabi ya faɗa ya tabbata suka gani a dare na 21 Abu Abdullah yake cewa shine al-Imam al-Bukhari kana al-Humaydi ya tajibi hadha al-hadisi Humaydi babban malamin shi mai al-Musnad al-Humaydi wanda yana da shi mujallar guda 2 ne malamin Bukhari ne wanda hadisin farko Bukhari shi ya fara huddawa haddathana al-Humaydi Abdullah ibn Zubair hadisin harko haka Bukhari ya fada babban malamin shi ne wanda ya amshi ilimin hadisi mai yawa a wajen shi kuma shine mai Musnad al-Humaydi yace kana al-Humaydi Humaydi ya kasance ha tajibi hazal hadisi yana hujja da wannan hadisin Allah ya masahu lijabha fi salati cewa mutun kada ya shahi goshin shi cikin sallah yana cikin sallah bali ya masahu ba'da salah bare dai ya bari har sai bayan sallah li annan nabiy sallallahu alaihi wasallam dan annabi sallallahu alaihi wasallam ru'iyal ma'u an ga ruwa fil ma'i ce fi arnabatihi a cikin gehen hancin shi wajabatihi da goshin shi ba adama sallah bayan yayi sallah bayan annabi sallallahu alaihi wasallam yayi sallah wannan buhadisi buhari ya huddo shi a cikin karshen kitabu siyam a wannan littafi mai albarka amma ta hanya mai yawa daga abi salma daga abi sa'id a cikin shi ba an bace ba itikafin annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin goma na farko an hudu dai itikafin shi a cikin goma na tsakiya sannan goma na ƙarshe ba a hudu itikafin shi ba a cikin goma na farko banda wannan ruwaya tanan kadai al-Imam Muslim ya hudu cikin sahihin shi daga ruwaya Umar ibn Gaziya daga Muhammad ibn Ibrahim daga Abi Salma daga Abi Sa'id kuma maqasudin Bukhari da wannan hadisin shine ambatan sujadar annabi sallallahu alaihi wasallam akan goshin shi da gehen hancin shi kuma cewa yayi sujada akan su cikin tabo cikin tabo shine mahallu shahir inda Bukhari yake ne ya gabata cewa zikiru sujudi fil ma'i wad-din ai sujada a cikin ruwa da tabo da abinda malamai suka hada da sabanin su da bambance magana a lokacin da Bukhari ya hodi ya kawo mana asar cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yayi Ibn Umar kai yayi salla a cikin kankara cikin babu as-salatu fil minbar was-sadu'i wal-khashabi baban dake bayanin sallah akan minbari da kuma rihi da kuma icce ko katako ya gabata ne a karkashin babu na 18 a cikin kitabus sala babu bukatar komawa ga wannan mas'ala ta gabata amma abinda al-Imam al-Humaydi ya ambata kin wannan cewa Humaydi ya tayi akan cewa kaza karshen hadisin nan Bukhari ya kulla babu mai zaman kanshi a cikin wannan littafi wanda mun ganshi mun karanta shi mun wuce shi he babu na 136 babu na karshe a wannan darasi al-Imam al-Bukhari ke cewa babu aqdi siyab wa shaddaha baban da ke bayanin qullatuha wa shaddaha da darmeta wa man damma ilayhi saboda wanda ya tattare tuha shi idza khafa an tankashifa auratuhu idan yana jin tsoron al'aura shi ta yayi kenan ya tattare an hana tattare tuha mun gani can ba wala na kufu sha'ran wala sauban kada mu tattare tuha kar mu tattare gashi to amma kuma in tuha ka ta kasance mai kuncici in baka rike ta ba baka tattare ta ba al'aura ka ta bayyana to wannan kuma ana so ka tattare ta shine baban da Bukhari zai bayani hadisi na 814 al-Imam al-Bukhari ke ce hadathana Muhammad ibn Kasir hadathana Sufyan an Abi Hazim an Sahal ibn Sa'ad yace kanan nasu mutane sun kasance yusalluna ma annabi nan mutane sahabban annabi tunda an ce yusalluna ma annabi suna salla tare da annabi sallallahu alaihi wasallam aqidi uzurhum wanda suna rike wannan annas amun urida bihi al-khusus annas am ne amma sahabban annabi ake nihi kamar yadda a cikin qur'ani Allah madaukin sarki yake cewa allazina qala lahum annas innan nas qad jama'u lakum annas can ma kawai ittifaqin malaman tafsiri sahabbai ake nihi na annabun nan na farkon ne a wannan wanda mutanen suka ga ya musu shine sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam kuma cewa innan nasu qarja maula kuma shine kafiran quraishawa yace uzurhum ma'amana dai amun urida bihi al-khuyuradu bihi al-khusus sannan ne a lugar larabci ma annabi tare da annabi sallallahu alaihi wasallam aqidi uzurhum wanda suna darme da gabtan su jam'i ne na izar mina sigar dan saboda karanci karami ne ala riqabihim akan wuyan su faqila lin nisa sai aka ce ma mata la tarfa'ana ru'usakunna kada ku dago kawunanku hatta yastawir rijalu julusan har sai maza sun daidaita sun zamana wannan kuma kan mi mamakin a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam matan ma sallar azhar la asar da ba hay juma'a ba lokacin duniya tana zaman lafiya babu wani tsoron fitina babu komai mata halaltar masallacin suke yi kuma da gurin su ake bance to ba hay daddare ba ko kuma sai cikin azumi asije asham a wancan lokacin nasu suna bin sallah bayan annabi sallallahu alaihi wasallam kuma haka ne ba zai yarraba a ce ga annabi yana jam'i wata ta zamana su yi a gida yace la rafa kada to anan jam'in da suke bin annabi sai aka ce musu mata kakku dago kawunan ku har sai maza sun daidaita a tsaye sai maza sun zamana kenan dan kasu ga al'auran mazan wanda suka kasance suna da kuncin kaya kanana ne kuma babu ce ta sa ba dan gan suka sau irin wannan kayan ba suka zo sallah da su Bukhari ya hudu wannan hadisi a cikin abin da ya gabata babin idza kana saubu dayyukan idan tuha ta kasance mai kuncici ya gabata hadisi ya gabata maqasudin Bukhari da ya hudu wannan hadisin anan a cikin wannan baban anna aqda siyab wa shadda ya cewa darme tuha da mutun ya kame tuha ya darme wa dammu haci ya gangame ta cikin sallah in ya kasance dan kuncin tuhan ne ko kuma dan tsoran kada al'aura shi ta bayyana to wannan ya halitta babu karhanci idan ya kasance yana da gabto karami ne ya darme shi akan kafada shi dan ya suturce kafada shi kuma ya suturce al'aura shi wannan abu ne mai kyau ma babu zancan karanci dan babu tuhan ne ita ce gare shi to ruwayoyi sun yi sabani daga Ahmad ibn Hanbal wajen darme tuha shaddul wasad fi salah darme tuha tsakiya cikin sallah wannan su dan uzuri suke dan laruri to amma kuma mas'alar mutun yayi thank you a cikin sallah shaddul wasal shine suke kira da shaddul wasal yayi tankiwo a cikin sallah to wasu su Ahmad an yi kaito cewa yace makaruhi ne wannan ho ba ana zancin sahabbai ba sahabbai mun ji cewa su dallaruri dan uzuri dan babu ne suke to kuma an shiga zancin mas'alar a haka kawai mutun yayi yace makaruhi ne cikin wata ruwaya da al-Imam Ahmad ibn Hanbal ya aka kawo daga gare shi a wata ruwaya yace huwa tashabbuhu bi ahlil kitab dan kama ne da ahlul kitab mutun yayi tankiyo cikin sallah wa rakhasa fihi fi ruwaya amma a wata ruwaya Ahmad ibn Hanbal yayi rangwame akan wannan daga cikin daliban shi akwai wanda suka karhanta wannan daga cikin su akwai wanda suka ce matsayin ruwaya bi ne daga kamar yadda aka ce shaddu zunnar kuriha az-zunnar katari shekarun jiya nan muka ganshi a cikin muqama al-muqamatul iblisiyya az-zunnar shine abinda tankiyo da abin nan da suke kristoci suke dar mai tsakiyar su da su yace wa illa idan ba haka ba lami kuraba a karhanta ba balle wanda ya kasance bayyada bannan bayyada izar bayyada wando kawai doguwar riga ce to zai hi suturce shi idan yayi tankiyo wanda Ahmad haka nassanta yace idan ya kasance doguwar riga ce ba gabto babu wando kenan sai ya kasance mutum in yayi tankiyo zai ta darme mishi ma ta yadda ba zai al'aura shi ba zai ta bayyana ba haka Ahmad ya bambance abin guda biyu mu duba mu ga yan uwa malamai babu abin da suka bari cikin masail na addini illa iyaka ko mu jajirce mu tsaya muna karatu komai a cikin littattafan magabata akwai wa zai tunanin cewa sallah da tankiyo za a yi tattauna mas'aloli akan ta Ishaq ibn Hani cikin masail kin shi yace na tambaye Ahmad ibn Hanbal mutun ne zai yi sallah da tankiyo yace wannan abu mai sauki ne a waje na matukar fala yusalli musha idan ya kasance tuhatta shi ba za ta jiranta ba to wannan ina ganin in babu wani uzuri kada ya yi sallah da tankiyo ma'anan wannan ruwaya cewa idan ya dar mai tsakiye shi ne yayi tankiyar ne dan ya dar mai tuhashi kada ta cikin suje da shi ta bayyana to babu laihi amma idan haka ne kawai ganin dama Ahmad yace makaruhi ne wasu da dama sun tahi akan wannan sha'abi yake cewa kana yuqalu magabata suna cewa shudda hika buka fi salatu walau bi iqalin ka dar mai abin nan tuhaka a cikin sallah koda da wani da baibayi ne wannan ana zancan wanda al'aura ta shi zata bayyana kamar yadda Ahmad ibn Hanbal yayi nuni akan haka ruwaya ta zo daga Abi Huraira cewa na ha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli ar-rajul annabi yayi hani mutun yayi sallah yahtazim wanda ya dar mai tsakiye shi ya dar mai jikin shi na ha an yusalli ar-rajul bi ghairi hizam yayi sa hani mutun yayi sallah ba tare da madarmi ba wastadalla bihi Ahmad ala annahu la yukrahu shaddul wasl fi salah to da shine Ahmad ya kawo hujja akan cewa ba a karhanta ba dar mai tsakiya mutun yayi sallah da tankiyo da zanzaro a cikin sallah da shi Ahmad ya kawo hujja Ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala wannan masail ne dai wanda lokacin da muka yi darasin gabaki ɗaya mun yi bayani sai yadda haka akan su nan zan mu takaita dan saboda ramuwa ce ga wancan darasi da ya bace wanda bannin gurin ya kasance a ce muna da wani darasi ko daya wanda muka tozarta shi muka rasa shi a cikin wannan karatu na wannan littafi mai albarka kuma doriya da kasancewar wasu ƴan uwa suna tambaya ta cewa darasi na 117 babu shi kuma kamar yadda na faɗa wajen aikawa ba aika shi barka wa kai katari na su goge shi na aika wani darasin tazkiratu sami' wal mutakallim hasubi ina tunanin shine na aika shi kuma na goge shi anan zan mu takaita abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan shi na kuskure kuma Allah madaukin sarki ya mana gafara wassalamu alaikum warahmatullahi